Alfondo. The blue women in the yard, Jesus.
Nyambolo.
Limoncha.
Barci baki mahal kin dodo sai ka ganta ta sanya hijabi sai ta kube shi a daki sai ka ji ta tana my baby go don look at go gungungu matan mu ga su kala kala ba kafara suna gwada ka fada ku gilgiza ku gwada mun rangwada in doke dai a cikin ku musha zuma a huska wata tafi wata a hanci wata tafi wata a kuku wata tafi wata a dakin wata tafi wata
ga mu da ɗan matan ga mu da kekkyawai ɗan matan ga mu da ɗan matan
maza she da mata
she da mata
ga mu da ɗan mata mun tare ɗan bata mun tare masu mugun fata zo gidan mu mu shakata muna cin kuri kaman ganda mun tare mata a roban dani da MDN crew da liman ja matan nije kuna burge mu za mu bare ku mu sha kaman lemu mun suse ku mu zuke ku shede yan sanda su kulle mu ga mu da buza e zabar ma wa amma jacca e mun san su sun san mu arkane suna zafi motan rimbo ne